Naam. Yace fanasma'u ja'ja'atan wa la nara tihnan. Mun dade muna jin gafara sa ba mu ga kafu ba. A wannan karin magana ne kamar da muka ambata tsoho kwarai. Na fadan shi. Ace asma'u ja'ja'atan wa la ara tihnan. Kamar kace asma'u jalabatan wa la ara amalan. Ina ta jin kuri ban ga aiki ba. Ina ta jin surut. Wato fade ba cikawa. Al-Imamu As-Suyuti a cikin littafin Al-Muzhar fi Ulumil Lugha, da Al-Imamu Zabidi a cikin ainihin littafin Tajul Arusi min Jawharil Qamus, da Al-Imamu Shihabuddin An-Nuri a cikin Nihayatul Arab min Fununil Adab, da Ibn Mundhir Al-Ifriqi a cikin littafin Lisanul Arab, da Al-Imamu ainihin Al-Azhari a cikin Fiqh a cikin Tahzibul Lugha. Duk waɗannan malaman da wasu sun yi magana akan wannan karin magana da tabbatar da ma'anar shi kenan, cewa ja'ja'a shine ƙarin injin niƙa, tihinan kuma tihinan shine ad-daqiq, garin da ake niƙawa daga inji. To ya kamata in ana ta jin ƙara, inji na ta ƙara, a ga gari na fitowa daga bakin shi ko to sai ba a gani ba. Yace wa ma wajhu talazumi bainal amrayn, ta yaya zaka ce wannan abubuwan guda biyu sun lazumci juna? Wa ma dalilu ala hadhihi ad-da'wa allati laysa bi aydikum burhanun alaiha, ina hujjan wannan cika baki wanda baku da wani hujja akan shi? Thumma al-qa'ilu bi hadha in kana min ashabi abi hanifa rahimahullahu wa huwa ghayru mu'tarifin bi fasadi hadha al-qiyas, me fadan wannan idan ba hanafi ne? To hanafiya ba su da wannan qiyas ne. Wa in kana min ghayri, idan ko ba a cikin su yake ba, quliba bi sihhati qiyasihi fala yajidu ilayhi sabila, sai a ce to ya kawo ka'ida bai da hujja. Wanda dai yace in kun ce bai halasta a shigar da umara cikin aikin haji ba, to kenan wannan na nufin ya fi rashin halacci a mai da aikin haji umara. Me ma'anan shigar da umara cikin aikin haji? Ma'ana ka zo da niyyar yin aikin haji sai ka koma kawai umara ita kadai, aka ce wannan bai halasta ba, ko sai suka ce to in dai haka ne to ita ma aikin haji bai halasta a canza shi zuwa umara ba? Ce to wannan magana da kuka faɗa kiyasi ne, kuma ya saba wa ka'idan mazhabin ƴan kiyasi din na asali wanda su ne Hanafiya, wanda kuma ba a cikin sai ke bai faɗi wannan magana sai a ce kawo hujja kuma bai da ita. Summa yuqalu mudkhilul umrati qad naqasa mimma kana tazamu, wanda ya shigar da umara to ya rage ne. Fa innahu kana yatufu tawafan lil hajj, dan da zai yi tawafi na aikin haji, summa tawafan akhar lil umra, sannan wani tawafin kuma ga umara. Fa idza qarina, in ya mai da shi kirani, kafahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun bi sunnati sahiha, to sai ya zama ya rage yawan tawafin shi, ya mai da shi ainihin wato guda ɗaiɗai kamar yadda ya inganta a sunna. Wa huwa qaulul jumhur, shine magana mafi yawan malamai, dan haka suka ce ba za a yi wannan ba. Wa qad naqasa mimma kana yaltazimu, ya rage abin da ke akan shi kenan. Wa ammal fasikhu, wanda ko ya canza zuwa tamattu'i, fa innahu lam yanqus mimma iltazamahu, bai rage komai ba daga abin da ke kan shi. Bal naqala nusukahu ila ma huwa akmalu minhu, ya cire aikin haji shine mai da shi wanda ya falala. Wa afdalu, ya mai da shi wanda ya falala. Wa aktharu wajibati, ya mai da shi wanda ya fi yawan wajibai. Fa batala alqiyasu ala kulli taqdirin walillahi alhamdu, yace wannan qiyasi naku ya fadi ko ta ko ina, Allah muke wa godiya. Faslun, udna ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam, yace mun dawo kan bayani akan koro labarin aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace thumma nahada ila an nazala bi dhiqwa, sannan manzo Allah ya ci gaba da tafiya haya da zango a zutuwa. Wa hiya al-ma'rufatu al-ana bi abariz zahil, ita ce a yanzu da Ibn Qayyim ke magana ake ce ma abaruz zahil a can lokacin su kenan, can wajen garin Makka. Fa bata biha lailatal ahadi li arba'in khalawna min dhil hijja, ya kwana a wannan wurin a ainihin dare na ainihin hudu ga watan dhil hijja. Wa salla biha subha, ya salla asuba. Thumma igtasala min yawmihi, sannan ya ainihin wato yi wanka a wannan rana ta hudu ga wata. Wana hada ila Makka, ya shiga garin Makka. Fadakhalaha naharan min a'alaha min ath-thaniyati al-ulya allati tushrifu ala al-hajj, ya shiga ta Makka ta ainihin wato kofa da take ta can sama ta tudu wadda take tana kallon al-hajj, shine wannan dutse kusa da makabartar Makka. Wa kana fil umrati yadkhulu min asfaliha, a dukkanin umara yakan shiga ta ƙasa ne, ya kuma sai shiga ta sama. Wa fil hajji dakhala min a'laha wa kharaja min asfaliha, a yakin haji ya shiga ta ainihin tudu, ya shigo ya fito ta gangara. ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحا sannan ya shiga garin Makka bai tsaya ko ina ba har sai da ya isa masallacin Ka'aba da hantsi wa zakara at-tabarani annahu dakhalahu min babi bani abd manafin alladhi yusammihi an-nasu al-yawma baba bani shayba yace al-imam at-tabarani sahibul ma'ajim rahimahullah ya ambata a cikin al-kabir al-mu'jam al-kabir da kuma al-mu'jam al-awsat duka ya ruwaito cewa annabi alayhi salatu wassalam ya shiga ne Ka'aba ta kofar da ake ce ma kofar Banu Abd Manaf wanda a yanzu sunanta babu Bani Shayba har yanzu wannan kofa tana nan da sunanta a ainihin masallacin Makka mai alfarma zaka ga an rubuta shi karara sai dai asalin hadisin da yazo da wannan magana bai inganta ba jama'a kamar yadda ainihin malamai suka bayyana akwai wani mutum mai suna Marwan ibn Abi Marwana wanda malamai suke da tababa akan riwayarsa da ainihin wato magana akan ingancin hadisin shi da haka ba zai wadatu akan tabbatar da wannan tarihi tabbata wata keke da keke ba sai dai a fada dan isti'nasi kamar yadda ya anu wa zakara al-imamu ahmad annahu kana idza dakhala makanan min dari ya'la istaqbala al-baita fadaa al-imamu ahmad shi kuma ya ruwaito da isnadi wanda yake ba'ifi al-allama muhammad nasir da albani ya rawaita wannan isnadi na al-imamu ahmad al-tafun da'ifu abi dauda alamba ta 343 saboda jahalan mutumin da ke cikin isnadin mai suna abdurrahman bin tariq al-imamu alamatu al-albani rahimahullah yace wannan abinda riwaya take cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shigo da khala makanan min dari ya'ala istaqbala albayta fada da ya shigo ainihin wato wannan waje ta wata kofa da ake ce ma dari ya'ala sai ya tsaya ya fuskanci ainihin dakin Allah ya kasance duk sanda ya shigo sai ya fuskanci dakin Allah sai ya yi addu'a tukunna kafin ya fara wani abu wa zakara at-tabarani annahu kana idza nazara ila albayt qala al-allama at-tabarani rahimahullah babban malami abul qasim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito cewa manzo Allah ya kasance idan ya shiga yaga dakin Allah sai ya ce Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaba ya Allah ka kara ma wannan daki naka tashrifan daraja wa ta'ziman da girma wa takriman da karama wa mahabatan da kwarjini al-imam at-tabarani ya ruwaito wannan riwaya a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir sai dai wannan riwaya mawdu'iya ce ba ma dha'ifiya ba wasu malamai kaman ainihin ibnu adi al-jurjani a cikin al-kamil fi du'afa'ir rijal da ainihin al-imamu ad-darqutni da ibnu hibbana duka sun yi magana akan wani mai riwaya dake ciki mai suna asim bin sulaimana al-kuzi wanda shine mai riwaya da shi da dalibinsa mai suna Umar ibn Yahya al-Ili dukkaninsu ababan tuhuma ne shi wannan Asim ibn Sulaiman maturuki ne kamar yadda Nasa'i yace da shi da ainihin wato ibn Hibbana yake cewa la yajuzu katbu hadithihi illa ta'ajjuban haka ya faɗa a cikin tafin kitabul majruhina min al-muhaddithina wad-du'afa'i wal-maturuki al-imamu ad-darqutni yace kazzabu a cikin kitabu du'afa na al-imamu ad-darqutni sannan shi kuma ainihin ibnu al-jurjani a cikin kamilu al-kamil fi du'afa ar-rijal yace wancan mutum mai suna Umar bin Yahya al-Ili kana yasruqu al-hadith ya kasance barawon hadisi ya tarkibin isnadoji daga kaga akwai mutane guda biyu masu matsala a cikin isnadin da Sheikh al-Albani yazo a cikin ba'ifa lamba ta 4215 sai yace kai mawdu'i daga wannan babu wata hujja a cikin shi وروي عنه انه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول ان كما رويته cewa manzon Allah idan yaga dakin Allah sai daga hannayen shi ya kabbara sai yace Allahumma anta as-salam wa minka as-salam hayyina rabbana bis-salam Allahumma zid hadha al-baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaba wa zid man hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa barra sai malai yace wa huwa mursal wannan riwaya ce ta ainihin wato al-imamu al-bayhaqi wanda ya rawaito ta hanya al-Imam Shafi'i a cikin al-Umm ta al-Imam Shafi'i bai haƙi ya rawaito shi a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra kuma bai haƙin da kanshi ya bayyana yace wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato munqati domin Ibn Jurayj ne yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla akwai mutane biyu tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'in da ya gaya masa da kuma sahabin da ya gaya wa tabi'in ina fata mun gane wannan da haka wannan isnadi shi ma ba za a karbi riwaya da ta hanyar sa ba ma'ana addu'a Allahumma anta as-salam wa minka as-salam ya Allah kai ne aminci kuma aminci daga gare ka yake hayyina rabbana bis-salam ya Allah ka raya mu cikin aminci Allahumma bid hadha al-baita tashrifan Allah ka kara mu wannan daki naka daraja wa ta'ziman da girma wa takriman da karama wa mahabatan da kwarjini wa zid man hajjahu aw itamarahu takriman ya Allah duk wanda ya ziyarci daki nan naka ka kara mishi karama wa tashrifan da daukaka wa ta'ziman da girma wa birran da kuma biyayyarka ya Allah kaga dai addu'a ce mai kyau a lafazin ta amma ba za ta inganta a matsayin ibada da za a yi anan ba saboda rashin kin isnadin ta wallahu a'lam walakin sami'a hadha سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما لن يتي أبن دي يفعل شيني سعيد بن المسيب ما لن سعيد بن المسيب أنا كرن تواتي سعيد بن المسيب على وضن المحدي في نفت من قانون كما يدى الإمام أينه واتو السمعاني يبين أتكين كتاب الأنصاب يتي متانن kasar Iraki sune suke karantawa su ce Sa'id ibn al-Musayyib ina fata mun gane wannan Iraqawa mutanen sune suke cewa ibn al-Musayyib Iraqawa da fataha ke mutanen Madina sun suke cewa ibn al-Musayyib sai su kasara asalin Musayyib suna ne da suke sawa a jahiliya wanda yake sayo yawo mutumin da aka bayar da shi ya dinga hidima a temple inda ake aje gumaka sai a same suna Musayyib malaman tarihi suka ce farkon wanda aka sa wannan sunan shine wani mutum mai suna Al-Musayyib ibn Als ibn Alsin ainul lamun sin mawaki ne na jahiliya shine farkon aka fara bada kyautar shiga gumaka sai zan kakan ko baban Sa'idu sunan shi Musayyib sai aka ruwaito wata riwaya cewa wannan tabi'i mai girma yana cewa sayyaballahu man sayyaba abi da kuma Sa'id ibn Musayyib mujabud da'awa al-Imam Ibn Abi Dunya ya rawaito a cikin littafin mujabud da'awa labari akan ijabar sa ga da Allah yake masa ga addu'a ya taba samun wani zindikin dan shi'a yana zindima wa sahabbai zagi da ya kalle sai ya ce to waɗannan sahabban da kake zagin su idan dai ba da haƙƙin su kake zagin su ba ya Allah ya muzanta fuskarka ba a kwana ba a ranar mutumin nan ya koma baki dan dukununu kamar kuturu wanda ya kone a ana zuwa ana kallon shi karanta littafin mujabud da'awa a cikin majmu'atu a'mali al-hafiz ibnu abidunya sai malamai suka kalli wannan suka ce to a tsoraci wannan mutumin tunda yayi wannan baka adda to a daina cewa musayyibu kai ya zama ismul fa'il sai a dinga cewa musayyabu amma wannan kisa jama'a bata da isnadi cewa ya ce sayyaballahu man sayyaba bata da isnadi ingantacce daka tahqiqin mas'ala shine babu lafi ana yace musayyab duk wannan magana ta shahara amma ba ingantacciya bace karanta littafai kamar haka littafin ibnu khillikan shine wafayatul a'yan na ibnu khillikan littafin as-sam'ani shine al-ansab littafin al-imam an-nawawi shine tahdhibul asma'i wal lughat littafin ainihin wato masharikul anwar na al-imam al-qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi mai littafin Ashifa duk waɗannan malaman su yi maganganu akan wannan haka mai littafin Misbahul Munir sharhi garibu siyari na Fayyumi kenan haka al-Imam Sakhawi a cikin littafin sharhin da ya ma alfiya mai suna Fathul Mughithi bi sharhi alfiyatul hadith haka al-Imam Badr bin al-Aini a cikin littafin Umdatul Qari duka waɗannan su tattauna akan wannan mas'ala da cewa asalin mas'alar bata inganta ba amma babu laifi dan an kiyaye abu dan guje ma ce makakansa ko babansa bawan gunki amma dai da tunanin cewa wai wannan addu'ar ta inganta daga sai dan Musayyib to gaskiya saboda Allah bata inganta ba duk waɗannan malaman sun kawo ta da sigatu tamridi ba da isnadi tabbatacce ba amma kissa ce shahararriya malam Sa'id dan Musayyib jama'a babban malami ne a cikin malaman sunna ɗaya daga cikin alfuqawa sab'a na kasar Madina daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira da shekara 94 in ba na manta ba an haife shi a shekara ta 13 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama. Babban malami ne mai ilimi mai karatu mai tsoron Allah mai jihadi wanda ya daga cikin ainihin hamalatu sunna. Amma dai sunan yadda yake zaka ga har yanzu ana buga shi a injinan buga littafai da wannan wasali kasan ne Sa'idu dan Musayyib ya rage ko karanta da Sa'idu dan Musayyib a yadda yake haka ko kuma ka bi ra'ayin masu karanta da Sa'idu dan Musayyib duka da ya halasta haka ainihin waɗannan malamai suka tattauna akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'ala. Shine sai yake cewa lakin sami'a hadha Sa'idu ibn al-Musayyib min Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu. Yadda abun ya inganta shine Sa'idu dan Musayyib ne yaji Umar dan Khattab yana fadan wannan addu'a shine Umar yake yin addu'ar a madadin kansa. Haka al-Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Sunan al-Kubra. Sannan sai aka samu shi ma kanshi Sa'idu dan Musayyib din yana yi kuma yana ba mutane labarin cewa yaji Umar ne yana yi. Na'am. Eh da fata bai kware kuwa me nace a da fata nake ne ana rutuwa ne da fataha ko shine ismul maf'ul din wato wanda aka baiwa gunki jazakumullahu khair musayyib shi kuma shine ake karantawa ko shine muka ce bai inganta ba addu'ar da yace duk wanda yace ma baban shi musayyab Allah ya isa to kaga za iya cewa Musayyib din kenan. Ina fata mun gane dokuma shine asalin sunan amma dan an fadin Musayyib an mai da shi ismul fa'il babu lifi dan an yi haka din kamar da al-Imam al-Yazidi ya fada abin nan da shi da Sam'ani cewa mutanen kasar Iraki sune suke mishi fata su ce Musayyib su karanta shi yadda yake amma mutanen kasar Madina sune suke mishi kasara su ce Musayyib. To sai wasu suke ganin cewa tunda shi mutumin kasar Madina ne to mutanen garin su aula da su sanya ya sunan shi ya kamata yake domin sunaye din abubuwa ne sama'iyya jin su kawai ake akwai abubuwa da dama in za ka kalle su a karance ta yuka furta su ba yadda masu sunayen suke furta su yanzu sunan Kaduna KADUNA da ya kai ka gane cewa Kaduna ne cewa wannan gaba ta tsake za a ja mata madda Kaduna me yasa baka ce Kaduna ba me yasa saboda haka aka ji ana faɗi to wani in ya ga sunan a can wata ƙasa ko wani gari ta yi sai kanta shi da Kaduna ko ya ce Kaduna ko Kaduna kaga duk rubutu ɗaya ne ko amma mu da muke na ayyuka da mun ji za mu san kuskure ne to wannan ya bayi zuwa ga suka rinjaye zuwa ga cewa a dinga cewa Musayyib saboda mutanen garin su Musayyib suke cewa amma dan shi ma kanshi fadan Musayyab ba kuskure bane abinda kawai nake cewa kenan wallahu a'lam. Falamma dakhala al-masjid amada ila al-bayt wa lam yarka tahiyata al-masjid yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa dakin Allah sai kawai ya fuskanci dakin bai tsaya yayi sallata gaisuwar masallaci raka'a biyu ba fa inna tahiyatal masjidil harami at-tawaf gaisuwar masallaci mai alfarma na kasar Makka idan ka shiga fari shine ka fara yin tawafi mu ji wannan jama'a ko da mai aikin haji ne ko umara ko mai zaman Makka inda ka shiga masallacin ba sallar jami'i yake ba to ba a farawa da tahiyatul masjid sai an yi tawafi. Falamma hadhal hajar al-aswad yayin da yazo daidai hajarul aswad dan ka shiga za ka fara kokarin ka riski daidai inda hajarul aswad yake ta hagunka sai ka tsaya daidai wajen istalama walam yuzahim alayhi sai je sai ya taba hajarul aswad bai yi gogoriyo ba bai yi kokuwa ya shiga cikin cincirin da mutane yace sai ya kai ba wannan babu kyau ya tabbata a cikin hadisi sahihi da Imam Abu Dawud ya rawaito cewa wanda ya taba hajarul aswad da haƙƙinsa ma'ana bai shiga haƙƙin kowa wajen taɓa hajarul aswad ba zai samu falala kenan wanda ya taɓa da shiga haƙƙin mutane babu falala wannan abin da mutane suke su ta shiga suna kurɗawa su ta zufa wani a yaga mai riga wani ya yi targaɗe a yatsa don sai ya taɓa hajarul aswad wannan ba addini ba ne ko kuma zama da mutane suke yi idan zaran ana sallah kafin liman ya sallame ana gama tahiyya da ya fuskanci liman ya sallame ko sai ya tsalla kawai ya kai kan Hajarul Aswad mutane suna yin wannan ba duk wannan ba addini bane jama'a dan ka je Makka ka dawo baka taba ba baka yi laifi ba sai kai ishara idan baka kai gare shi ba kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu na farko tukuna lokacin ba irin wannan lokacin ne da za a ce akwai irin wannan cinkoson ba yanzu a bisa dabi'a cinkoson da ake da shi yana da matukar wahala ya baka dama ka iya samu ka taba musamman a lokutan da suke peak time da rana tsaka kusan da ake tawafi na yan umara kusan da ake ifada ifa akwai lokacin da zaka gama ana ta sanarwa cewa mutane su daina shiga haramun ya isa haka su bari a samu raguwa saboda wurin zai zama ya cika ya bade inda zaka tsaya ma babu a wannan lokacin lokaci ya sakan sanya sanarwa ta hanyar gidajen GSM din su zai dinga shigo muku cikin wayoyinku za ka gani a TV in kana hotel in ka zo za ka gani a shasha din ta wurin cewa a dakata tukuna ina ganin bari mu tsaya a nan ko sai mu tashi a wannan gaba in Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum